yankin kudancin jihar Kaduna dai na cikin yankunan da ke fama da hararan yan bindiga a jihar Kaduna duk ko da yake a yan kwanakin nan an dan samu sauki. Sai dai kuma kungiyar Kristoci ta ƙasa Kanirishin jihar Kaduna ta ce sabon harin da aka kai yankin a jiya Lahadi yayi muni matuƙa. Inji shugaban kungiyar Rabaran Joseph John Hayab.
Tun jiya da dare an ci kuka ana kiraye-kiraye domin an ce yan bindiga sun shiga kusan angwane uku a masarautar Kagoro. To waɗannan yan bindiga sun shiga sun yi barna bisa ga bayanan da mun samu sun kashe mutane da kimanin 23 zuwa 25 sun kone gidaje fiye da 70. In ka lura ma da yadda aka kashe mutane an kona su ne, an kashe tsofaffi, an kashe mata, an kashe yara, an kashe matasa. To wani laifi an yi? Shin wannan ma wani zai ce da cewa fadan gona ne, an kashe mata, an kashe yara, wannan ma makiyaya ne manoma? Shi yasa mu bayana damuwar mu domin shin muna da gwamnati? Idan muna da gwamnati, menene gwamnati ta yi wajen kare rai da dukiyoyin jama'a? Kullum idan an kashe mutane ba abin da zamu ga gwamnati na wazi, an ga wa gwamna yayi juyayi da abin da ya faru. Shin wanda ya mutu ya san gwamnati ta yi Allah wadai, ko kuma ya san gwamnati na da damuwa da abin da ya faru?
Yanzu haka dai gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da saka dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i 24 a kanan komai jama'a da kaura biyo bayan waɗannan harare. Sai dai duk kokarin jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan din da ya fitar da wannan sanarwa ya citira saboda bai amsa sakon da na tura mai ba har zuwa lokacin da wannan rahoto ke haduwa. Ko da ke dai kuma ya sha bayyana kokarin gwamnatin jihar Kaduna game da maganar tsaro.
Magana tsakani da Allah, matsalan garkuwa da mutane da kuma ta'addanci ba matsala ce kawai ta jihar Kaduna ba. Amma idan muka dawo nan jihar Kaduna akwai yunkuri wanda jami'an tsaro da gwamnati suke. Na farko, idan ka duba hanyar Kaduna zuwa Abuja akwai runduna ta shalkwatan tsaro gaba daya wanda aka masa lakabin Operation Thunderstrike. In kuma ka je kudancin Kaduna akwai Operation Safe Haven, akwai kuma dakaru na musamman na sojar sama. To amma bai yiwuwa a sa jami'an tsaro a lungu-lungu sako-sako na ko'ina a dafadin jihar Kaduna. Shi yasa muke kira da babban murya. Ya zama wajibi al'ummomi a bar jami'an tsaro da kuma gwamnati su dau mataki akan duk wannan abubuwan. Amma in aka samu yanayi wanda bangarori kowa na gaba kashi, wannan matsalar zai ki cinyewa.
Sai dai kuma duk da wannan bayani, shugaban kungiyar Kristocin ta jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayab ya ce su kan basu gamsu da kokarin gwamnatin ba.
Hakkin gwamnati ne ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a, amma yanzu mun gane gwamnati ma kanta ma bacci take. To idan jama'a kuma sun ci gaba da bacci suna jiran gwamnati ta kare su, to ina ji za mu ci gaba da jeneza kenan har abada. Ana kashe mutane kamar dabbobi. Kira mu shine gwamnati ta falka daga bacci. Mun gaji da Allah wadai da take, muna so mu ganta a aikace.
A lokuta da dama dai gwamna Nasiru Ahmed Rufai jihar Kaduna ya sha zuwa fada shugaban ƙasa idan an sami wata matsala ta tsaro da nufin neman dauki. Sai dai har ya zuwa yanzu matsalar ta tsaro ba ta kare ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.